Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahra Amin Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 22 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahra da kanun labarai.
A yau Juma'a ne ayarin ƙarshe na dakarun Faransa za su fice daga jamhuriyar Nijar. Haka a yau din ne sojojin Isra'ila suka fadada farmakin da suke kaiwa a zirin Gaza a daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da kokarin ganin an tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin kai a yankin. Russia ta yi lugudan hare-hare kan babban birnin Kyiv na kasar Ukraine da jirage marasa matuka da sanyin safiyar yau Juma'a, harin da ya raunata akalla mutane biyu.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa kasar Faransa ta yi shelar rufe ofishin jakadancinta da ke jamhuriyar Nijar, yayin da rukuni na ƙarshe na sojojinta ke barin kasar.
Walwal mallakan da Faransa take da bisa kan kasar mu Nijar, yan babban rana ce mun ga ƙarshen zaman dakarun Faransa a kasar mu Nijar.
Za a ji cewa kasashen kamar da Congo na shirin shimfiɗa hanyar layin dogo tsakaninsu don sauƙaƙa jigilar albarkatun ma'adanai da ƙarafa da dai sauransu. Sannan za a ji ci gaban hira kan makomar hukumar kwastam ta Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin nan na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Inda yau zai yi waiwaye kan wasu daga cikin manyan al'amuran da suka faru a wannan shekarar mai shudewa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Juma'a ayarin ƙarshe na dakarun Faransa za su fice daga jamhuriyar Nijar, lamarin da ya kawo ƙarshen yakin da Faransa take yi da 'yan ta'adda a yankin Sahel na yammacin Afrika bayan da ta shafe sama da shekaru 10 tana yaƙi a yankin. Ficewar Faransa daga Nijar ya bar ɗaruruwan jami'an sojin Amurka da wasu sojojin Italiya da na Jamus da suka rage a ƙasar. Faransa ta ce za ta janye sojojinta da matukan jirgi kusan 1,500 daga Nijar bayan da sabbin janar-janar ɗin suka buƙace ta fice daga ƙasar tun bayan juyin mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Wannan dai shi ne karo na uku a cikin ƙasa da watanni 18 da aka umarci sojojin Faransa da kayan yaƙinsu su fice daga wata ƙasa a yankin Sahel. An tilasta musu barin wuraren da suka yi wa mulkin mallaka a Mali a bara da kuma Burkina Faso a farkon wannan shekarar bayan da sojoji suka juye mulki a waɗannan ƙasashen. Dukkanin ƙasashen uku dai na fafatawa da 'yan ta'adda masu jihadi wanda suka fara a arewacin ƙasar Mali a shekarar 2012, inda daga baya suka bazu zuwa Nijar da kuma Burkina Faso. Amma jerin juyin mulkin da aka yi a yankin tun bayan shekarar 2020 ya sa dangantaka ta yi tsami da Faransa, wadda ta yi musu mulkin mallaka, kuma hakan ya janyo suka samu kusanci da ƙasar Rasha. A watan Satumba ne shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da janye dukkanin dakarun Faransa daga Nijar a ƙarshen wannan shekara, inda a cikin watan Oktoba aka janye ayarin farko na dakarun. A yau Juma'a, sojojin Isra'ila sun fadada farmakin da suke kaiwa a zirin Gaza daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da kokarin ganin an tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin kai a yankin. Mazauna Gaza sun bayar da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai da kuma hare-hare ta sama a wasu sassan arewacin Gaza. An kuma bayar da rahoton an kai hare-hare ta sama a Khan Yunis da Rafah da ke kudancin ƙasar. Sojojin Isra'ila sun umarci mazauna Al-Burj da yankunan da ke kewaye da su a tsakiyar Gaza da su koma zuwa kudu cikin gaggawa, lamarin da ke nuni da yiwuwar kai hare-hare ta ƙasa a yankin. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce akalla Falastinawa 20,000 ne aka kashe tun lokacin da Isra'ila ta kaddamar da hare-hare a Gaza. Bayan harin ta'addanci da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 1,200 tare da yin garkuwa da kusan mutane 240.
To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda kamar yadda aka ji a labaranmu ƙasar Faransa ke rufe ofishin jakadancinta yayin da rukunin ƙarshe na sojojinta ke barin ƙasar Salabarma gare ka.
Gwamman sojojin da suka rage daga dakaru 1,500 ɗin da ƙasar Faransa ta kaddamar da ayyukan kwashewa ne suka tashi daga sansanin sojan sama na birnin Yamai a wannan Juma'a don komawa ƙasarsu. Kwanaki 9 kenan kafin shuɗewar wa'adin da hukumomin mulkin sojan Nijar suka bayar don ganin tsohuwar ƙasar mulkin mallakar ta fice a sanadiyar saɓanin da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Dama dai tun a zamanin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu ƴan fafutuka sun sha nuna rashin amincewa matakin girke sojojin Faransa a Niger. Haka kuma suka ci gaba da nuna wannan matsayi a zamanin Muhammad Bazoum, gwagwarmayar da suka ƙara zazafawa a washegarin kifar da shi. Daya daga cikin jagororin gamayyar Front Patriotique Bana Ibrahim ya ayyana ranar ta 22 ga watan Disamba a matsayin wacce za a saka a kundin tarihin jamhuriyar Niger.
Yau mun walwala mallakan da Faransa take da bisa kan ƙasarmu Niger. Kiran babbar rana ce mun ga ƙarshen zaman dakarun Faransa a ƙasarmu Niger.
Sa'o'i kaɗan kafin haka hukumomin Faransa a wata sanarwar da suka fitar ɗauke da sa hannun koraren jakada Sylvain Ité sun ayyana rufe ofishin jakadancin ƙasar a Niger tare da sallamar illahirin ma'aikata. Bana Ibrahim na cewa dama sun san za a yi haka.
Ƙasarmu ta Allah waddai da yarjejeniya da ke tsakaninmu da Faransa a fannin tsaro. Bayan wannan ma sojoji wanda ke bisa kan ƙargan mulki sun kori jakadan Faransa Sylvain Ité daga ƙasarmu. To wannan abu bai ba ta dama ta ci gaba da aiki tare da ƙasarmu.
Dangantakar jamhuriyar Nijar da Faransa wani abu ne da ya samo asali shekaru aru-aru inda ko baya ga maganar mulkin mallaka kasashen biyu na da ma'amalar cinikayyar karfar uranium da wasu harkokin kamfanoni masu zaman kansu. Raba gari a tsakaninsu a yau abu ne da masana harkokin diflomasiya ke fassarawa a matsayin koma baya. Mustafa Abdullahi masani ne akan sha'anin diflomasiya.
Like ma'aikacin jika da ƙasa Faransa a Niger abu ne lalle wanda ya kawo kuma baya, amma bayana ni Faransa ta liƙe bara abada. Dama ka san cikin siyasar ƙasashen waje akwai abu na ke ce ma system de rupture et de continuité. Kenan yana ya watakila gwamnatin Niger shi ma ya bada martani ya liƙe tashi jikada a can.
Sabon babin dangantakar da aka bude a tsakanin Faransa da Niger wani al'amari ne da masana suka ce dauke yake da darussa da dama da ya zama wajibi hukumomin Faransa su yi la'akari da shi.
Kan magaya wai, to Faransa ya kamata ta gane da wannan kuma ta sake canza diplomasiyarta da sabon yanayin da ƙasa take a ciki yanzu. Eh, ta Faransa ta tafi, wasu ƙasashe za su zo za su kwace ma Faransa duk ƙarin da take da dole sai ta canza salo saman mu'amalar da take da Niger.
Ƙasar Faransa wacce hukumomin sojan Mali suka tilastawa kwashe dakarunta a 2022 ta kafa sansani akan iyakar Niger. Haka kuma ta tsallako da wasu daga cikin sojojinta da gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso ta kora. Kinyin na'am da majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a Niger yasa a watan Agusta sabon hukumomin suka tsinke hulɗar ayyukan soja da Faransa. Mafarin kwashe waɗannan sojoji bayan shafe makonni da dama na kace na ce a tsakanin janar Chani da Emmanuel Macron. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da cigaban labaran duniya.
Russia ta yi lugudan hare-hare kan babban birnin Kyiv na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuƙa da sanyin safiyar yau Juma'a, harin da ya raunata aƙalla mutane biyu. Wannan shine hari na shida da aka kai kan birnin a wannan watan. A jiya Alhamis, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce akwai alamun da ke nuna cewa shirye-shirye da ayyukan sojin Russia na tafiyar hawainiya. Har ila yau, ministan harkokin cikin gida Ihor Klemenko ya ce a jiya Alhamis din bama-bamai na Rasha sun kai hari a kusa da ma'adanan kwal guda biyu a garin Turex na yankin Donetsk, inda suka kashe mutane uku tare da raunata aƙalla fararen hula biyar. Dakarun Ukraine sun faɗa cewa da safiyar jiya Alhamis ne dakarun Rasha suka kai hare-hare a yankuna da dama cikin dare ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa 35. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun harbo duka jiragen amma banda guda ɗaya, wanda suka haɗa da waɗanda aka harba a birnin Kyiv.
To, a gaida Zahara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiri ko mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar kamar muka nufa don jin inda aka kwana game da batun shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa tsakanin Kamarun da Congo. Maimunatu Sadu, gare ki.
Ana yunkurin gina layin dogo tsakanin Kamaru da Congo, wanda zai kawo sauƙin haɗewar wasu yankuna tsakanin ƙasashen biyu da kuma nufin samun ƙarfin jigilar ƙarafa da zai kai 10,000,000,000 kowace shekara. Wannan gagarumin shiri na da nufin daidaita tsarin fitar da ma'adinai tama daga mahaƙar Nabemba Mbalam, wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan ma'adinan ƙarafa da ba a yi amfani da su a Afirka ba, kuma an kiyasta kuɗin gina layin dogon da ya kai dalar Amurka biliyan 14, masaurare babban daraktan kamfanin Bestway Alexandre Mbiam. Kamar yadda kuke gani cikin wannan taswirar, ci gaban farko haɓaka layin dogo mai nisan kilomita 149 ta jamhuriyar Congo da kuma kilomita 510 ta jamhuriyar Kamaru, wanda ya kama sama da kilomita 650. Wannan na farko kenan. Na biyun kuma za a gina layin dogo na kamfanin Goldsoft mai hada gundumar Sanga da Frelo mai tsayin kilomita 1,300 saboda jigilar kayayyaki zuwa tashar jirgin ruwa na Point Noir. Wannan muhimmiyar dabarar da kasashen biyu suka yi zai samar da ayyukan yi kusan 20,000 kai tsaye ko sabanin haka, kamar ta bangaren gandun daji da ma'adin da ma bangaren sufuri. Wannan layin dogo da za a gina ta hanyar kyakkyawar alaka da haɗin kai zai kawo bunƙasuwar tattalin arziki a Afirka ta tsakiya. Ministan sufuri na ƙasar Kamaru ya tofa nashi kamar haka: wannan layin dogon zai inganta yanayin aiki a wuraren haƙar ma'adinai, kuma zai kawo sauƙin jigilar ƙarafa zuwa jihar litoral na Kamaru. Ƙasashen Kamaru da Congo sun ƙulle yarjejeniyar haɗin gwiwa don gina layin dogo mai tsawon kilomita 149, wanda zai haɗa tashar samar da ƙarafa daga ma'adinan Nabemba Mbala a Congo zuwa tashar jiragen ruwa na Kirbi a Kamaru. Ministan sufurin jamhuriyar Congo ya yi bayani kamar: mun san kokarin da shugabannin nan biyu suka yi, mai girma Denisa Sungesu da mai girma Kulbiya. Duk waɗannan ayyukan sun yi ne don tashin Afirka, sannan sun saurare mu, amma har yanzu suna ci gaba da horas da mu ta hanyar sanya hannu kan yarjejeniyar gina layin dogo da ya danganci aikin haƙar ma'adinai da gina layin dogo da kuma gina tashar wutar lantarki na yankin Shule mai ƙarfin megawatt 600 wanda ya shafi ƙasashen biyu.
Avec 600 megawatts de partage de 300 pour chaque état.
An shirya fara gudanar da wannan ayyukan gine-ginen a watan Agusta 2024 tare da shirin kammala aikin a shekara 2027, inda kungiyar bankin bada lamuni kamar bankin duniya da bankin raya tattalin arzikin Afirka za su sanya kudade cikin wannan ayyukan. Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Cameroon.
A gaida Maimunatu, idan an tuna kwanan nan babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwasam ta Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu Mai Wada ya zo wani kwas nan Amurka, inda muka yi hira da shi kan jerin batutuwan da suka shafi makomar hukumar. A ci gaban wannan hirar, na tambaye shi ko shin akwai wasu sabbin tsare-tsare da aka bullo da su da suka shafi ma'aikata kai tsaye baya ga batun zamanantar da aikinsu, sai ya ce.
Da kwai tsari da aka kawo sabo wanda ya shafi harka da ya shafi welfare ta su kansu ma'aikatan, me ya kamata a kyautata musu yanda idan suna aikin za su ji daɗin yin aikin nan kuma za su yi abin da ya kamata? Wannan shi ma daban ne. Da kwai harka ta infrastructure. Now, me customer yake bukata ya aiki? Yana bukatar gidan da zai shiga ya zauna. Yana bukatar tashi a duba lafiyar shi. Yana bukatar in ya gama aiki yana da security na garanti na cewa ba zai shiga fada wani yanayi ba. Duk wannan abubuwa ne wanda sababbi ake kawowa domin da za a inganta abubuwa guda uku: karba haraji, inganta tsarin kasuwanci, shi ake kira transfer. Sannan kuma a ya zamanto shi wannan fasa kauri an dakile shi iya dakilewa, domin baka iya hana shi gaba da shi. Shi yasa Turawa suke cewa suppression of smuggling. So wannan duka tsarika ne wanda a hankali ana yi. Insha Allah nan da lokaci kadan za a ga canji, sannan za a ga mu'amala da jama'a, sannan za a ga abubuwa sun ci gaba sun haɓaka.
To akwai kuma su cewa a yayin da wasu ke ganin laifinku a wasu bangarori haka na yanayin aikinku, kuma kuna fama da matsin lamba daga sama, sai a ce muku ga wani attajiriwa na kaza zai shigo da kaya kaza. Idan mutum ya kuskure ce yana sanya aikin shi tsakani da Allah, to kusan da ya rasa aikin kenan. Wannan abun na faruwa koko an daina shi koko bai taɓa faruwa ba?
Da kwai abin da ake kira free hand, ko me aka saka ka kai. Idan abin nan da aka saka ka shi kai ba bisa doka ba ne, ba bisa tsari ba, ba wanda zai abin da aka saka shi ba daidai ba ne ba. Abin da na sani shine a matsayinmu na jami'an gwamnati, mu abin da ake kira public servant ne. Public servant mu ya kamata a ce muna zama very responsive to constituted authority. Da kwai wanda yake sama mu. Da kwai misali muna kankarin karkashin Ministry of Finance. Fiscal policies na gwamnati na a shigo da kaza, kar a shigo da kaza, a karbi kaza, kar a fi kaza. Gwamnati za ta ce a karbi kaza ko a karba. Mu kuwa aikin mu mu aiwatar.
Ma'ana wai sai ka ji an ce wani hamshakin kaza ya shigo da shinkafa ya biyo ta jibiya ko ta ina ne, an ce dole ma'aikatan kwastam su kyale shi. Kuma in ka ce za ka yi wani kishin kasa ko wani wane ne za ka yi gaskiya, sai a kore ka. Akwai duk masu cewa haka.
Gaskiya na san abin da kake so ka ce, kuma wannan abin da kake so ka ce gaskiya tarihi ne. Kuma tarihi ne, ina ma magana tarihi ne, babu shi kuma babu shi. Babu wani wanda yanzu zai shigo da abu a kalla a ce maka ka kyale shi ya wuce, babu shi.
Amma dai a baya ya dan fari kenan.
To ina ga lokacin maybe ban shigo a custom ba a lokacin, tunda ni ma ban tsufa a cikin aikin ba.
To ka fara maganar zamanantar da aikin ku da ake cewa digitalization or something ko modernization. Ka fara magana kamar sai na katse ka. Shin menene na baya-bayan da kuka yi a wannan bangaren?
Ka zo kwanan nan muka je abin da ake kira WCO wannan conference a Hanoi, Vietnam. Shi sunan shi conference ana yin shi technology ne da exhibition na abubuwa da suke sababbi na gudanar da harka da ta shafi custom na duniya gaba daya. A cikin wannan zuwan da muka yi mun ga abubuwa da yawa da za mu iya kawo su mu amfani da su domin ci gaban ita hukumar customs.
Babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwastam ta Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu Mai Wada ke bayani kan makomar hukumar a ci gaban hirarmu da shi. To yanzu kan ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A wannan makon shirin na duniyar Amurka zai fara waiwaye ne kan muhimman batutuwan da suka faru a wannan shekara mai karewa a nan Amurka. Inda za mu leka sako-sako don duba wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023 mai karewa. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin zango na farko. Sunana Mahmud Lalo. Kamar kowace shekara 2023 shekara ce da ita ma abubuwa da dama suka faru a nan Amurka, kama a fagen siyasa, zamantakewa da tattalin arziki da sauransu. Kuma kamar yadda muka saba, ƙarshen kowace shekara mukan yi bitar wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka faru. Za ku mu fara ne da batun zaben kakakin majalisar wakilan Amurka, wanda aka yi ta kai ruwa rana akai a wani lamari da ba a taba gani ba a tarihin siyasar ƙasar. Sanadiyar wata barka da aka samu tsakanin ƴaƴan jam'iyyar Republican masu rinjaye a majalisar wakilan.
No member elect having received a majority of the votes cast, a speaker has not been elected.
Mai rike da mukamin a kawun majalisar wakilan Amurka, Cheryl Johnson kenan take sanar da zauren majalisar cewa babu dan takarar da ya kai ga samun kuri'un da ake bukata kafin zama kakakin majalisar. Sai da aka yi zaben har sau 15. Kafin da ƙarshe 'yan majalisar suka kai ga zaben Kevin McCarthy.
The Honorable Kevin McCarthy of the State of California, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives.
Cheryl Johnson kenan take ayyana McCarthy a matsayin wanda ya lashe zaben kakakin majalisar ta wakilai, bayan da ya samu kuri'u masu rinjaye a zaben da aka yi. Jim kaɗan bayan da aka zaɓe shi a matsayin kakakin majalisar wakilan, McCarthy ya yi wa mambobin majalisar jawabinsa na farko a wancan lokacin.
That we have to come together. We have to focus on the economy. We got to focus, make our borders secure. We got to do so much work to do.
Ya ce ya kamata mu haɗa kanmu. Ya kamata mu mayar da hankalinmu kan tattalin arzikinmu da kan iyakokinmu. Akwai ayyuka burjik a gabanmu da ya kamata mu tunkara. A watan Fabrairu ne kuma hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta fitar da wani rahoto, wanda yake kyautata zaton cutar COVID-19 daga wani ɗakin bincike ta kubuce a birnin Wuhan na ƙasar China. Daraktan hukumar Christopher Ray ne ya bayyana hakan a lokacin, inda ya ce hukumar ta FBI ta jima tana bincike don lalubo bakin zaren daga inda cutar ta fara ɓalla, inda ta gano cewa daga Wuhan ne.
The FBI has for quite some time now assessed that the origins of the pandemic are most likely.
Yace hukumar ta FBI ta kwashe wani tsawon lokaci tana bin diddigin wannan cuta, inda ta gano cewa ga dukkan alamu asalin cutar daga wani ɗakin bincike ne da ke Wuhan, sanadiyar wani akasi da aka samu. Idan yanzu kuka riske mu a cikin shirin na duniyar Amurka, muna bita ne kan muhimman batutuwan da suka faru a Amurka a wannan shekara ta 2023 mai shirin karewa. To a watan Maris ne kuma kotun hukunta manyan laifuka ta bada takardar izinin kama shugaban Rasha Vladimir Putin, bayan da aka zarge shi da laifin kwashe wasu yara daga Ukraine mai da su yankunan da Rasha ke iko da su. A wancan lokacin ne shugaban Amurka Joe Biden ya nuna cikakken goyon bayansa ga wannan mataki da kotun hukunta manyan laifukan ta ICC ta dauka. Shugaba Biden kenan yake fadawa manema labarai a filin tashin jirage a wancan lokacin, inda ya ce lallai babu haufi Putin ya aikata laifukan yaƙi. Shi dai shugaban na Rasha ya musanta wannan zargi. A watan Afrilun shekarar ta 2023 mai karewa ne kuma hukumar da ke kula da sararin samaniya ta Amurka, wato NASA, ta fitar da sunayen 'yan sama jannatu hudu da za su kai ziyara duniyar wata, ciki har da Christina Koch, mace ta farko kenan da za ta yi wannan tafiya a tarihin kasar. Sannan akwai Victor Glover da ya kasance bakar fata na farko da za a yi wannan tafiya da shi. Hakan na nufin hukumar ta NASA ta cika alƙawarin da ta yi na gauraya 'yan sama jannati da rukunin mutane daban-daban na Amurka, wanda ba mace ta farko da bakar fata na farko damar da za su yi wannan tafiya mai muhimmanci. To a watan Mayun wannan shekara ne kuma ƙwararren masanin kimiyyar ƙirƙirarriyar basira ta AI ko fasahar AI, wato Geoffrey Hinton, ya ajiye aikinsa a kamfanin Google. Sannan ya yi gargaɗi kan haɗuran da ke tattare da fasahar muddin ba ɗauki matakan da suka dace ba. Hakan ya sa shugaba Biden ya yi kira ga kamfanonin da ke ƙirƙiran fasahohi da su tabbata an kare jama'a daga faɗawa cikin haɗarin da ke tattare da wannan fasaha.
Companies have an obligation to make sure their technology is safe before releasing it to the public.
Biden kin yake cewa akwai haƙƙin da ya rataya a wuyan kamfanoni daga nan su tabbata fasaha ba ta da hadari kafin a ba jama'a su fara amfani da ita. To masu sauraro, anan kuma zamu dasa aya a shirin namu na duniyar Amurka wannan mako da ke bita kan wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a wannan shekara mai karewa a Amurka. Yanzu a madadin Julie Letters Gresham da Fiona Nandudu da suka taimaka wajen hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya. To a gaishe ka, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu kan turo ta email.
Sakonmu na farko na cewa VOA muna fatan Allah ya sa ziyarar da shugaban Hamas ya kai a kasar Masar domin duba yiwuwar tsagaita wuta a zirin Gaza ta kawo ƙarshen zubar da jini da ake yi a Gaza da sauran yankunan da abin ke faruwa. Sako daga Sani Gulle, Kamfala, Malam Madori a jihar Jigawa. Sako na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karrufin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Ya ce salamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya matsalar tsaro yana neman ya gaga kudila a ƙasarmu Najeriya, ganin yadda kullum sai an sace, an kashe, an yi garkuwa da mutane. Da wannan muke kira ga hukumomin tsaron ƙasarmu Najeriya da su ƙara zage damtse wajen ganin an kawo ƙarshen wannan lamari. Daga ƙarshe nake addu'a, Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa, amin summa amin. Sai kuma wannan saƙon haɗin gwiwa da ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa, fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika ya kamata kungiyar kasashen musulmi ta duniya ta yi duk abin da ya dace domin kawo ƙarshen zubda jinin bayin Allah a Gaza da kasar Isra'ila take. Duba da yanda wannan al'amarin ya yi muni, daga ƙarshe muke addu'a, Allah ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a duniya baki ɗaya. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Comrade Umar Babanyaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sulitan Karkar, dukkaninsu a jihar Jigawa da kuma Musa Lawan Gurudi. Sako na gaba na cewa yau ne wa'adin ficewar dakarun ƙasar Faransa ke cika daga ƙasar Nijar, da fatan ficewar tasu zai zamar ma ƙasar Nijar da ma makwabtan Nijar ɗin alheri. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
Makonni kafin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a Taiwan na ranar 13 ga watan Janairu, 'yan takarar shugaban ƙasa uku sun ƙara azama da yunkurin sukar juna batun da ya daɗe na mamaye siyasar Taiwan, ba tare da wani babban bambance-bambance a tsakaninsu ba kan dangantakar iyaka da ke tsakanin China da Taiwan. Wasu manazarta sun ce hanya ɗaya tilo da za ta bambanta su ita ce batun dangantakar ƙasar da China. Dangantakar China da babbar jam'iyyar adawa ta Kuomintang ta baiwa jam'iyyar damar kafa kanta a matsayin jam'iyyar da Beijing ke son yin magana da ita, yayin da ta jefa jam'iyyar demokradiyya mai mulki cikin halin ƙaƙa na kayi. 'Yan takara uku sun halarci taron muhawarar siyasa ta farko da aka watsa a ranar Larabar da ta gabata, inda suka ci gaba da muhawara kan ikon Beijing a ƙasar, tare da yin kushewa matsayar juna kan yadda ake tafiyar da al'amura. Da alama fata da yawancin Amurkawa ke yi na sanyin bikin Kirsimeti cikin dusar ƙanƙara ba za ta samu ba, duk da cewa sassan Rockies da jihohin tsakiyar yammacin ƙasar sun riga sun samu dusar ƙanƙara.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Leather Gresham, da kuma engineer mu ta yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.